nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan su a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet da voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Malu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsin.
Daga ina
ko Manguno?
Mun kai shekara kusan uku a cikin nan.
Kamar wata nawa ne baba ku?
Kamar yanzu wata uku ma ya kai baba mazuntsuwa cikin nan.
Gaskiya kai kamar wata hudu ko uku haka basu ka shinkafa ba.
Matsalan da aka samu dan sabon tsarin da aka kawo ne wanda ake so a ba a gida masu gudun hijira.
Wasu yan gudun hijira da Senator Su Ali Indume kuka ji muna da ƙarin bayani ba labaran duniya. Wani mawaki Two-Face ya ce siyasa ce take rurutar rikicin Boko Haram ba addini ba. Usman Ahmed Kabada yana tafi da shirin na kasa ba kasawa ba. Sannan ku ji wasu rahotanni da jaridun Ghana suka yi a mako, mu ba ku dama ku bayyana wasu ra'ayoyinku a filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum jama'a. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi suka ga ƙasashen Afirka a jiya Laraba daga ƙausar murya akan abin da ta kira gazawar su duka wurin kawar da yunwa a nahiyar Afirka. Haley ta faɗi hakan ne a mahawaran kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya akan zaman lafiya da tsaro a nahiyar Afirka. Tana cewar bai kamace a ce akwai yunwa ya zuwa wannan shekarar 2017 a duniya ba. Sama da mutane miliyan 14 ne suke kan hadarin fadawa cikin yunwa arewa maso gabashin Najeriya da Somalia da Sudan ta kudu. Wannan wani kalubale ne da ya mamaye kafofin yada labarai da shafukan jaridu, inji Hali. Ta ce mutane wato suna mutuwa sakamakon yunwa da sakaicin mutum ko kuma wanda mutum ya haddasa amma ba Allah ba. Hali ta dora laifin rashin abinci da rashin samun damar isar da kayan bukata ga mabukata ga masu haddasa yaƙe-yaƙe da kuma tashin hankali da ta'addanci a Najeriya da Somalia da kuma Sudan ta kudu.
Wakilan jam'iyyar Republican Majalisa sun bayyana samun ƙwarin gwiwar yin wa dokar kiwon lafiya gyara biyo bayan ganawa da suka yi da shugaban Amurka Donald Trump a jiya Laraba. Shugaba Trump ya ce su dakatar da hutunsu na watan Agusta har sai an sun wargaza dokar kiwon lafiya da tsohon shugaba Barack Obama ya zartasa zamanin gwamnatinsa. Trump ya faɗa sanatocin na jam'iyyar Republican cewa lallai ne akwai buƙatar su cika alkawarin shekara bakwai da suka yi wa Amurkawa na soke dokar kiwon lafiyar mai rahusa da ake kira Obamacare. Mahalartan suka ce kiran na shugaba Trump ya samu shiga. Mahawara akan dokar kiwon lafiyan ta raba kan yan jam'iyyar ta Republican. Wasu masu tsauraran ra'ayi yan kalilan sun ce shawarar jam'iyyar ta yi wa Obamacare kuskurewa ba ta yi tasirin da za ta sa gwamnatin tarayya ta taka wata rawa ba. Yanda masu matsaikacin ra'ayi suka ce shawarar ta wuce makiɗi da rawa domin tsarin kiwon lafiyan na barazana ga miliyoyin Amurkawa waɗanda suka kasance talakawa.
Fadar shugaban Amurka ta White House wato ta ki ba da cikakken bayani akan ganawar shugaba Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin suka yi a wurin wata liyafar cin abinci dare da aka yi a wurin taron kasashe masu karfin tattalin arziki na G20 a farkon wannan wata. Wannan liyafa ce ta jama'a a cewar mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee Sanders a bayani da ta yi wa manema labarai wanda suka matsa mata a jiya Laraba akan wannan ganawa da shugabannin biyu suka yi. Wani daga cikin kusoshin jam'iyyar Democrat akan kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai da ake kira Adam Schiff ya ce ya yi mamakin jin wannan ganawar. Adam Schiff ya dora a shafinsa na sada zumunta na Twitter cewar wannan ne Trump ke bayyanawa a matsayin gaskiya. Waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a baiwa ƴan jarida damar shiga ƙasar Yemen biyo bayan hanawa manema labaran BBC su uku shiga ƙasar da dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudiya suka yi da wato a fafata da suke yi da ƴan Houthi a ƙasar. Yan jarida suna cikin jirgin kai agaji na Majalisar Dinkin Duniya dake kan hanyarsa zuwa babban birnin kasar Sana'a shekaran jiya Talata, amma sai aka hana jirgin tashi daga Djibouti saboda yan jarida suna ciki. Daukan irin wannan mataki ba shi da amfani. Wannan shine babban tsaiko da aikin kai kayan taimako da mutane ke haddasawa. Duniya tana buƙatar sanin abin da ke faruwa kuma ya kamata yan jarida su samu damar shiga, a cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq a jiya Laraba. Haka ya ce jirgin kai kayan taimakon da aka hana shi tashi a ranar Talata an ba shi izinin sauka a Yemen jiya Laraba, amma ba tare da yan jaridar na BBC ba. An ba da rahoton cewa ƙasar ta Saudi Arabia ta ce ba za ta ba da tabbacin kare lafiyar ma'aikatan na BBC ba.
Bayan ya kwashe kusan shekaru 9 a gidan yari, tauraron wasanni da wasannin kwaikwayo irin na sinima OG Samson yau Alhamis ne aka shirya za a fara sauraron bayanai ko kuma shaidu akan kila za a iya zai kai ga bashi ko kuma sake shi a ranar 1 ga watan Oktoba idan Allah kai mu.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka nan Washington DC. Madalla rahotanni daga Maiduguri babban fadar jihar Borno sun ce karancin abinci a sansanonin yan gudun hijira musamman wanda ake kira Bakasi ya tilasta yan gudun hijira maza wato shiga aikin cinikin kirare, su kuma mata suna aikatau ko bara. Amma yanzu lamarin watakila ya sake da zuwan gwamnan jihar Kashim Shittima da ayarinsa domin mika musu kayan abinci da hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta samar. Da farko ga abin da yan gudun hijira suka gaya wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu.
Daga nan ko Manguno
mun kai shekara kusan 3 a cikin nan.
Kamar wata nawa ne baba ku abinci?
Kamar yanzu wata 3 ma ya kai baba ma abinci ba cikin nan.
Gashi wata malama ke fa kima nan kike a wannan kamp din?
Ina cikin wannan kamp.
Amma abincin da ake baku yana isan ku?
Gaskiya wani sa'in yana isa amma wani sa'in ba ya isa.
Me ake baku ne, wani abinci ne?
Gaskiya kai kamar wata 4 ko 3 haka bas ka shinkafa ba. Kwanakin nan gabaki da wata rana su kawo dawa saura kuma masara.
Eh daga Mangulo muka dawo.
To ya batun abinci?
Gaskiya abinci da ana ba mu inno kuma mu yana isa amma wata uku da ya wuce nan gaskiya na mana ba dalci. Wata eh kwana 62 ba mu samu abinci a cikin nan ba.
Kwana 62?
Eh kuma
kwana nawa ake baku? Wata nawa nawa ake
baku? Da asali ana ba mu kwana 30 ne, wata ran kwana 32.
Garin irin wannan hali da suka fada ne ma yasa gwamnatin jihar Borno Khalil Bakashi Timan tare da sauran makarafan sa ziyarta waɗannan yan gudun hijira da kuma kai musu wasu kayayyakin tallafin abinci wanda coordinator hukumar samar da agajin gaggawa na NEMA wato Alhaji Muhammad Kanar ya miƙa waɗannan kayayyakin abinci ga gwamnatin jihar da za a ci gaba da ciyar da waɗannan yan gudun hijira.
Distribution of the second phase of the monthly distribution of food by the federal government under the scheme of emergency distribution of food in Borno State.
Sai da alamu waɗannan yan gudun hijira sun kai wuya wanda hakan harisa su kokarin yin zanga-zanga. Mamai Sanata Alindu Mediye shine dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno wanda kuma wasu yan gudun hijiran sun fito ne daga wannan mazabar tasa, kuma shi ma ya kasance cikin tawagar gwamnan da kuma tambaye shi dalilin da yasa aka samu wannan tsawon lokaci ba tare da an sama ma waɗannan abinci ba. Ga abin da ke cewa
matsalan da aka samu dan sabon tsarin da aka kawo ne wanda ake so a ba gida masu gudun hijira wanda suke cikin sansani a basu kayan abinci gida-gida. To an samu matsala amma ba wai babu abincin bane a kasa. Don yau din sai da na je store na NEMA wanda yake can hanyar Baga, suna da kayan abinci. In fact suna cewa ma suna so a yi kokari su rabar da abincin don sauran abincin da yake zuwa ba inda za su sashi idan ba a rabar da shi ba.
Sanata Muhammad Alindu mai kenan dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin Borno Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu kan batun yan gudun hijirar mawaƙin zamanin nan ɗan Najeriya da ake kira Two-Face ya aza laifin bullar ƙungiyoyin mayakan saka irin su Boko Haram kan rashin kulawa da jama'a da gwamnati take yi. Two-Face wanda ya zarci sansanonin yan gudun hijiran ya bayyana takaici da abin da ya gani.
There's this many of these villages, many of these people. They're just there. Government is not reaching out to them for nothing. The only time government reached out to them is when there's election. Then they go carry one bag of rice, one bag of this. And the people are ignorant because there's no education, there's no... A group comes and just entices them with something, they will be recruited easily. It happens everywhere in the world. That's what happens.
Yace mafi yawan waɗannan gauyuka da garuruwan da muke da su da mutanen da ke waɗannan wurare suna nan ne kawai gwamnati ba ta isa gare su. A lokacin da gwamnati za ta isa gare su kawai shine lokacin zabe, dan saboda su nemi ƙuri'ar su, wanda kuma zaka ga an ba su buhun shinkafa guda ko kuma wake, kuma saboda rashin sanin mutane da ke fama da karancin ilimi, to da zaran an samu wasu kungiyoyi sun zo suka yi musu ruwan mambaka, zaka ga nan da nan sun biye musu, inda nan ne kuma ke samun yawaitar karuwan irin waɗannan ƴan ta'adda. Wannan yana faruwa ko ina a duniya, kuma haka abin yake. Tufe sun yace ji ya shiga sansanonin ƴan gudun hijira, ya ga abin bakin ciki a idanun waɗannan mutane, na ga tsoro matuƙa a idanunsu, na ga ma tashin hankali tattare da su, saboda duk wanda ya shiga wannan sansani dole sai ya tosaya ma irin waɗannan mutane ganin irin halin da suke ciki.
And it's because of government neglect. There is no two ways about it. And once that starts happening, politicians start taking advantage.
Yace dukkan wannan na faruwa ne saboda ko in kula na gwamnati ba za a raba ɗaya biyu ba, kuma da zaran hakan ya faru, ƴan siyasa za su fara ɗaukan wannan damar don su dinga ɓata duk wanda suka ga dama. Don suna hakan, mu mun san suna hakan, kuma mun fahimci irin yadda waɗannan ƴan siyasa ke amfani da irin waɗannan dama.
I'll tell you straight up today, I don't believe it has anything to do with religion. I don't believe that. I know it has everything to do with politics.
Yace zan iya gaya muku yau kai tsaye cewa wannan rikici da ke faruwa ba shi da alaka da addini. Na san ba shi da wannan alakar, amma kuma yana da alaka da siyasa. Mun iya kuma yaba ƴan jaridun da ke aiki a jihar Borno. Yace duk da cewa mun san kuna aikin da ya dace, amma za mu roke ku ci gaba da ƙara ƙaimi don ku ci gaba da fito da irin waɗannan matsaloli wajen mika sakonnin zaman lafiya a wannan ƙasa da kuma haɗa kan ƴan Najeriya baki ɗaya, a cewar wannan mawaƙi da aka fi sani da Tupac, da kuma hukumar lura da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta gayyato da gudanar da wasu a irin waɗannan sansanonin ƴan gudun hijiran da ke jihar Borno, da zai taimaka ƴan gudun hijiran wajen dawo da hankalinsu wuri guda. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allahu Allah ya tabaraya, Allahu Jalla ya tabaraya, Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke ma ke kun amana, da shehu sai mutu ya bar wasiya.
Cewa gaida Haruna Dauda Biyu nan da wasu ƴan mintoci za mu kawo muku shirin na kasa ba kasa ba, kafin nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Ciwo Allah kadai yake yadda ya so da so ga kowa, kafana ta hala sarkin dare da rana, shugaba Buhari Allah ka bashi sauki.
Masu sauraro na tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC, karfe 3:14 na dare, ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata, idan ba a manta ba, mun sa wani rahoto wanda ya nuna cewa akwai ma'aikata ta kula da mutanen da ke da bukata ta musamman, wanda har ta kai ga ana maganar cewa za a kulle ta ko kuma a hade ta cikin wata ma'aikatar. Wanda bayan Salamu Muna Barma ya aika mana wannan rahoto, sai kuma muka samu labari daga baya cewa akwai ganawa ta musamman da shugaban kasar Niger Muhammadu Isufu yayi tare da mutanen da suke da bukata ta musamman din a kungiyance. Wannan ce ta sa muka zagulo ɗaya daga cikin su domin jin yadda abin ya kaya. Saboda haka sai ya biyo ma cikin shirin na nakasa ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da wa muke magana a cikin shirin na kasa ba kasawa ba?
Kuna magana da Muhammadu Umaru ne, ni ne secretary mai kula da ba da ilimi da horo a cikin hadadda kungiyar na kasa su ta jamhuriyar Niger.
Kai wace na kasa kake da ita misali?
Ni makaho ne.
Kwanaki da mu abin da ya sa muka ce to bari mu zakulo ɗaya daga cikin ku kenan na wannan kungiya. Mun ji cewa kun tattauna da shugaban kasar Niger Muhammadu Isufu, sannan kuma a makon da ya gabata mun sa wani rahoto na yanda aka ce za a haɗe wasu abubuwa na mutanen da suke da nakasa zuwa cikin wasu ma'aikatan gwamnati. Shin yaya abin yake kuma ya kuka gana da shi shugaban kasa?
Lalle mun samu saduwa da shugaban kasa Muhammadu Isufu, kuma mun samu saduwa da Prime Minister Birji Rafini. Watar dalilin da yasa muka hadu da shugaban kasa da Prime Minister, kwanakin baya an fido wata doka wadda ta soke mai ake cewa ma'aikatar da ke kula da nakasasu. To shine ban muka nuna rashin jin daɗin mu, har muka kira yan jarida muka kwatanta musu cewa tunda shugaban kasa Muhammadu Isufu ya hau mulki zakwa yanzu mun nemi ganin shi bamu samu ganin shi ba, mun nemi ganin Prime Minister bamu samu ganin shi ba, muka nuna da rashin jin daɗin mu. Kuma muka tura takarda zuwa ga Prime Minister, sai muka sa shugaban kasa shaida. To sai Allah ya sa ya ga wannan takardar tamu. Tuni sai ya kira mu ya ce yana so ya ga mu, kuma yana so da lokacin mai ake cewa azumi ne. Sai ya ce yana so ya yi buɗe baki da mu domin ya tattauna da mu. To da muka je wajen wannan buɗe bakin mun tattauna da shi. Da ya ga buƙatun namu, abun da ya shafi ɓangaren gwamnati ne, sai cin Prime Minister ya yi ƙoƙari ya haɗu da mu ya ga yadda zai shahe muna hawaye. To muka haɗu da Prime Minister muka tattauna bisa kan abu huɗu. Abu na farko da muka tattauna da shi dai bisa kan wannan ma'aikatar da aka soke, mun kwatanta mishi cewa lalle nakasassu ya kamata a ce suna da ma'aikata, in ma ba su da minister mai kula da su ya kamata a ce suna da direction wadda take kula da haƙƙin su, domin gwamnatin Niger ya azama dokan Majalisar Ɗinkin Duniya hannu. Ya kamata a ce yanda aka kafa ma mata tasu direction, aka kafa ma yara tasu direction, ya kamata na kasasu su ma aka kafa musu tasu direction. To ya fahimce mu, tuni har sun maido wannan ma'aikatar
inda suka soke din an dawo da ita.
An dawo da ita, kuma da aka dawo da ita kin ma sai aka dawo da ita cikin yanayi wanda yi wancan ma kyau. Saboda can da ma'aikata ce wadda ta kumshi haƙƙin nakasassu da haƙƙin tsofaffi. To yanzu sai aka kirkiro direction musamman domin nakasassu, kuma aka kirkiro wata direction musamman domin tsofaffi.
Da a jikinta kenan.
Yawwa. Sannan kuma abu na biyu wanda muka tattauna da shi, kun san a nan jamhuriyar Niger akwai me ake cewa asusun da aka keɓe ma nakasassu domin kyautata rayuwarsu. To wannan asusun miliyan 50 ne gwamnati yake sawa kowace shekara a cikinsa. Muka kwatanta ma gwamnati cewa lalle yanzu bukatun nakasassu sun karu domin al'ummar Niger ta karu, kuma daga cikin karu al'ummar Niger kin nan nakasassu su ma sun karu. To muka ce muna son wannan asusun shi ma gwamnati ya ga yadda zai ƙara kuɗin zuwa ko da rabin miliyar guda ne, ko ya zamanto an sa miliyar guda a cikin wannan asusun.
Kuɗin na sefa ne ko me?
Na sefa ne, miliyan 50 na sefa ne suke sawa. To yanzu muna son su kashi miliyan 500 ko fiye da haka nan.
To amma ana kashe kuɗin yadda ya dace misali?
To lalle akwai wani committee wanda aka kafa a karkashin minister mai kula da al'umma wanda mukin nakasassu muna da wakili a cikin wannan committee. To takardu ne nakasassu suke aikowa kamar masu bukata sai ana zama ko da wani lokaci ana diba waɗannan takardun. Waɗanda suka dace su ne ake ba da izinin minister ta bada izinin a tahiyar da su.
To yanzu an muku alƙawarin za a ƙara din misali da kuka nemi ƙari?
Lalle ya a gabanmu ma ya ce ma minista mai kula da al'umma ta yi mishi tuni saboda kun san kowace shekara ana taro wanda ake budget na ƙasa. To ya ce lokacin da aka zo tattauna bisa kan budget din nan a tuna mishi zai yi kokarin ganin cewa an ƙara wannan asusun.
Idan aka tambaye ka aka ce a ganinka wani wahalhalu ko kuma wani hali mutanen da suke da bukata ta musamman suka na ƙasa suke ciki a Niger me zaka ce?
To lalle zan iya cewa a Niger ana ga samun ci gaba bisa kan harkar nakasassu amma akwai kuma kasawa wanda ya kamata gwamnati ya diba ya maida hankali gare shi. Amma a nan jamhuriyar Niger mun ga barace-barace yawa saboda nakasassun da ma suke aikin hannu hakan ga ba su samun kasuwa. Rashin kasuwan nan yana sa sauran suna koma wajen baracin. Shi ne muke so gwamnati ya maida hankali bisa kan irin abubuwan da nakasassu suke kerawa ya zamanto gwamnati yana sayan su koko yana irin wani kokari dai na ganin cewa an samu kasuwa. Sa'annan kuma akwai kamar wajen ilimi da horo. Ya kamata a ce kama yanzu in kun diba cikin mayan birane ne nakasassu kamar makahi da kurami suke samun horo. Ya kamata a ce har cikin ƙauyuka gwamnati ya ɗauki matakan ganin cewa nakasassu duk inda suke sun samu ilimi da horo. Sannan kuma wajen kiwon lahiya gwamnati yana da wata doka wadda ya ce nakasassu in sun je ita ba za su biya kamar kuɗin gado da kuɗin examen. Wannan kuma cikin
irin bayan kuɗin gado irin kuɗin duba su ɗin nan?
Yawwa irin kuɗin duba su. Wannan kuma cikin hospital kawai ne yake aiki a hospital na Yamai da Tsam. Kenan ya kamata a ce likitoci har na ƙauyuka su ma sun yi la'akari da wannan dokar. To dokar ce ya kamata a yi ma gyara huska.
Daga ƙarshe bayan kun tattauna da shi shugaban ƙasa ɗin nan, ku kuma a ƙungiyar taku akwai abin da kuke ganin za ku iya yi domin ku ga cewa abin da gwamnati ta ɗauki nauyi ko alƙawarin za ta muku cewa kuma in aka yi kun yi abin da ya dace saboda kar a samu matsala?
Watar misali kamar kun ga wajen ɗaukar nakasassu aiki. Ai akwai wata doka wadda ta ce duk lokacin da za a ɗauki mutane aiki a jamhuriyar Niger to ya kamata a keɓe kamar kashi 20 daga cikin 100 domin nakasassu. To akwai wani lokaci wanda kamar waɗanda ba nakasassu ba suka so kamar su zan shiga ta wannan damar. Sai muka yi ƙoƙarin ganin cewa mu nakasassu mun kare wannan abun saboda kada fata muna wannan doka. Kenan mu ma muna la'akari da irin abubuwan da in gwamnati ya ba mu dama mu ma mu yi kokarin kiyayewa da wannan domin kada a samu sabani.
To mun gode sosai da ka samu damar tattaunawa da mu domin mu ji me ake ciki game da tattaunawar da kuka yi da shi shugaban ƙasa Muhammadu Isufu na jamhuriyar Niger. Sai wani lokaci za mu sake lalubarka mu ji yadda ake ciki.
To ni ma na gode.
Madalla. Duka-duka a nan shirin na nakasa ba kasawa bai kammala sai kuma mako mai zuwa za mu dasa da wani sabon shirin. A madadin wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
Sa gaida malamai kamar makon jiya wannan makon ma ga Baba Mai Yakubu Makirin bai nisa ba kuma zai gabatar da sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi a wannan mako.
Zan fara shirin jaridun ne da jaridar Delegate wacce ta rawaito cewar wasu ma'aikatan hukumar zabe ta kasa masu cike da fushi sun kira ga shugaban kasa ya tsige shugaban hukumar zaben Charlotte Osai. Jaridar ta ce a cewar wayannan ma'aikatan da suka shigar da ƙara ga shugaban kasa, shugaban hukumar zaben ba ta da ƙwarewa da za ta iya tafiyar da hukumar. Jaridar Delegate ta ce sun zarge ta da bada kungilan makudan kuɗaɗe ba tare da shawaran sauran manyan jami'an hukumar ba. Jaridar ta ce tuni dai fadar shugaban kasa ta tabbatar da cewar ta samu wannan takarda na ƙarar da jami'an hukumar zaben suka kawo mata. Sai kuma jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito cewa shugaban hukumar zabe Charlotte Osai tana barazanan kai masu zarginta da aikata ba daidai ba suke nema a tsige ta zuwa kotu. Jaridar Daily Graphic ta cigaba da cewar lauyan shugaban hukumar zaben Tedious Sori ya kira lauyan waɗanda suka shigar da ƙarar da a tsige ta da ake kiransa Maxwell Opoku Ajiman ya bashi cikakken sunayen waɗannan ma'aikata da suke nema a tsige shugaban hukumar zaben saboda ya dau mataki a kansu. Idan muka leƙa jaridar Guardian Times ita kuma ta rawaito cewar gwamnati ta gabatar da kudirin doka guda biyu a majalisar dokokin kasar da suka hada da dokar kafa ofishin mai shigar da ƙara mai zaman kansa da kuma dokar kafa gidauniyar raya unguwannin Zango don yin muhawara a kansu. Jaridar Guardian Times ta ce muƙaddashin babban lauyan gwamnati kuma ƙaramin ministan shari'a Justice Joseph Dindio Kempa shine ya gabatar da kudirin kuma ya ce ofishin mai shigar da ƙara mai zaman kansa zai taimakawa gwamnati a wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar. Sharhin jaridunmu na Ghana kenan. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika nan birnin Washington DC karfe 3:26. Ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin saƙonni.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Magana Buhari Musa Makin Raje ga jihar Tarayyar Najeriya. Yau ina son in miƙa godiya ta ga Allah Maɗaukakin Sarki da Allah ya kawo mulki na Muhammadu Buhari. Allah ko Allah ya sani ko da Muhammadu Buhari ya kawo mulki mu nan a jihar Kebbi musamman a nan garin Jega. Wallahi muna cikin tsoro na hushi da makami. Yau a yi gobe, a yi yau a yi gobe, a yi. Yanzu Allah cikin iko na ce a share kusan shekara ba ka ji inda an kai rushi ba. Don haka muna godiya ga Allah da ya kawo na wannan mutum mai iyawa. Ubangiji Allah ya saka mai da alheri ya ƙara mai lahiya. Kwashi da makami sannan titi. Tituna waɗanda in mun ka bi su ƴan zamuna wani gari mai tsaye kilomita 30 cikin zurfin muke kayan su haka waye. Allah cikin iko ne yanzu ka tashi lahiya na bisa titi a kana bisa titi a ba bisa titi yake ba. Saboda lahiyar titunan sai ta samu. Don haka Ubangiji Allah ya taya Muhammadu Buhari ko Allah ya gwada mana ɗaya kuma riƙa zuwa shekara ta huɗu wacce wannan. Allah ya taimaka. Ni na ku Buhari Musa Makin Raje kenan Tarayyar Najeriya.
Uku da minti 27 da ƴan kai ga Baba Yakubu Makiri da shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi suka ga ƙasashen Afirka a jiya Laraba daga ƙausar murya a kan abinda ta kira gazawar mu duka wurin kawar da yunwa a nahiyar Afirka. Haley ta faɗi hakan ne a mahawaran kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a kan zaman lafiya da tsaro a nahiyar Afirka. Tana cewa bai kamace a ce akwai yunwa ya zuwa wannan lokaci na shekarar 2017 a duniya ba. Wakilai na jam'iyyar Republican a majalisa sun bayyana samun ƙwarin gwiwa na yi wa dokan kiwon lafiyar Amurka gyara biyu bayan ganawa da suka yi da shugaba Donald Trump a jiya Laraba. Shugaba Trump ya ce su dakatar da hutunsu na watan Agusta har sai sun wargazar da dokar kiwon lafiya da tsohon shugaba Barack Obama ya kawo da ake kira Obamacare. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ki ba da cikakken bayani a kan wato ganawar shugaba Donald Trump da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a wata liyafan cin abincin dare da aka yi a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka yi a wannan wata. Wannan liyafa ta jama'a ce a cewar mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee Sanders a bayaninta ga manema labarai.
To a gaishe ka, da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage da Jummai Ali take shiryawa ta kuma gabatar. kamar na madadin baba ya kuma kirita ya gabatar da shirin da Solomon Abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma mallam Zainab Abdulrahman da ta riga masa anan ni sahabo Imam Ali zan da ka ta in sallama da ku mu zama lafiya.